أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقودي أن الله سبحانه وتعالى دي قدر تامنا حدوى أولنا لوكة من البركة أيو منا نو غواتن شعبان شاء غواتنا شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دا مكة زوا مدينة شكارة تا دبو دايا دا دريوه دا أربعين دا بيو وان دا حكا إن يداتي وأشرين دا بيار يوم واتا مؤكو ميلادية تا دبو بيو دا أشرين دا دا إن شاء الله تعالى وانا نزيزة وانتو درسينا تلاتين دا بقوي a cikin karatun littahin ahkamul janaiz wa bid'aha bimana karatun littahin dake magana akan abin da ya shafi hukumce na mutumin da ya mutu sannan kuma da irin bid'o'in da aka dauko aka kimsa a wannan bangaren wanda malam zai kai mu zuwa ga wannan gaba zuwa gaba insha Allah ta'ala zamu ji abubuwa da dama kai ka ce garin nan aka kalla aka rubuta wasu abubuwa muna cikin mas'ala ta gomiya tara daidai bayan malam ya gama bayani a 89 yake cewa abin da yake wajibi abin da ya kamata shine abin ne mutum a cikin makwantai bi ma'ana tara abin ne shi a gida wannan shine karatun da muka yi wancan karatu na ƙarshe da muka tsaya saboda bayuwa zuwa ga cewa idan ya zamanto kowa zai mutu abin ne shi a gida kaga a gida ka samu mutum kaman 3 zuwa 4 5 suka mutu ko 6 ko 7 wata kila 10 kaga gidan ya tashi daga matsayin gida ya kuma mi ya kuma makwantai shi kuma makwantai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a ciki kaman da yake ta ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhizuha qubura a wani wuri yake ta la taj'alu buyutakum maqabir kar ku sanya gidajen ku su zamanto makwantai to daga cikin waɗanda aka toga ce waɗanda su ba za a binne su a makwantai ba za a binne su ne a inda suka mutu a karatu na ƙarshe mun karanta ash-shuhada'u sune shahidai wanda suka huta hilin daga kamar da malaka yake ce anan wa yustasna bimma sabaqa ash-shuhada'u fil ma'arakati ana toga ce shahidai wanda suka mutu a hilin yaki malace fa innahum yudfanuna ana binne su fi mawatin istishhadihim a inda suka yi shahada a inda aka kashe shi a hilin yaqin anan za a binne shi wala yunqaluna ila almaqabir ba za a doke su ba daga hilin yaqin nan a kasu ina a kawo su makwantai ba za a haka ba wannan magana da malam ya sai ce li hadisi jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ما زال صلى الله عليه وسلم ياه تاد الجرم مدينة ينام نهاتا مشركي ليقاتلهم سبود ياكيسو وقال سيكي تشوى وقال أبي عبد الله وقال أبي عبد الله جابريكي تا سي بابانا عبد الله يتي yace ya jabir ibn abdullah ya kai jabir dan abdullah kenan dan shine abdullahi shi kuma mahaifi afwan dan shine jabir shi kuma mahaifi shine abdullah kenan yanzu mahaifin sai yake fada wa dan shi kenan abdullah yake ce wa jabir yace la alayka an takuna fi nizari ahli almadinati babu laihi ka zamanto wanda zai maye gurbi na daga cikin mutanen garin madina yace hatta ta'lama ila ma yasiru amruna kaje kai zaman jira har kaga zuwa ina al'amarin mu zai kasance kenan mahaifin shi ya huta hilin yaki kenan sai yake hudi wa dan shi cewa ka jira yaya halin mu zai kasance sannan mahaifi ya kara cewa fa inni wallahi laula anni atruku banatin li ba'di la ahbabtu an tuqtala bayna yadayya yace wallahi in ba dan na bar diya mata ba ya bar diya mata guda tara shi Abdullahi wanda Jabir shi kuma a matsayin wa yake a gare su yace in ba dan ba yaran nan mata da na bari yace da na su a kashe ka a gaban ido na kenan mu tayi da kai wajen yake mu wa mu tayi tare a kashe mu gaba daya qala fa bainama ana anan Jabir yake cewa yayin da na kasance fin nizarain a cikin masu jira kuma cin kambace yace iz ja'ata ammati bi abi wa khali ana cikin zaman jira muna garin Madina kawai kwatsam sai ga ammata bi mana el uwar mahaifi na ita ce amma el uwar mahaifi amma ake ce mata larabci yace ammati ta zo da bi abi wa khali ta zo da mahaifira wa khali kuma ta zo da dan uwan mahaifiyata inji Jabir kenan an zo da baban shi Abdullahi sannan kuma an zo da wata yar uwan mahaifiyar shi ita ce khala to wannan zawwan da wannan ammar tashi tai da baban shi sannan da khalar shi da khalin shi take cewa adaltuhuma ta sanya su a matsayin kamar laftu imana ɗaya a dama ɗaya a hagun ɗin abin hawa a saman jaki ala nadihin a kan wata saniya ko kuma ka ce sa shi ne dabban da ake ban ruwa da shi fa dakhalat bihim almadina sai ta shigo garin Madina da su kenan tana ɗauke da gawawwaki guda nawa guda biyu na baban shi da ɗan uwan mahaifiyar shi yanzu ta shigo garin Madina kenan daga hilin yaƙi ta ɗauko su da ta shigo garin Madina litadfinaha aw litadfinahuma fi maqabirina saboda ta binne su a cikin makwantan garin Madina iz lahiqa rajulun yunadi sai ga wani mutum yana kwaman ya cin mata mana ya kai zuwa gare ta yunadi yana shelantawa yana magana yana daga mata sauti yana cewa ala inna rasulallahi ya'murukum an tarji'u bil qatla kusaida lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurtan ku akan ku koma da waɗanda aka kashe fatadfinuha kuje ku binne gawawwakin fi masari'iha a hilin dagansu kenan a hilin da aka yi yaƙin a koma wancan wuri a ji a binne su a can haisu qutilat inda aka kashe su sai ce faraja'na bihima sai muka take cewa sai na koma da su ƙin guda biyun gaba ɗaya fadafannahuma haisu qutila tace aka je aka binne su a inda aka kashe su kaya kenan an togace daga cikin waɗanda ake kaiwa makwantai an togacewa wanda aka kashe a hilin yaƙi su ba kai su makwantai to wannan Jabir yaran nan mata haka aka bar su guda tara sannan wanda ke karantar da kai cewa iya da kyau kama ɗiyanka tarbiyyan da ko da Allah ya kadarta bakka nan to a cikin ɗiyanka za a iya samun tsayayye wanda zai tsaya ya kula da al'amarin yaran da aka bari da sauransu wanda kaga shi yanzu nan tun kahin mahaifin ya mutu yake cewa dan in ba dan ba na bar waɗannan yaran mata da na ɗauke ka mun tayi da kai hilin yaƙin nan amma kaga kenan yana da sika da shi akan cewa in dai ya bar shi akan yaran nan to yaran ba za su kunya ba kuma ko haka akai Jabir ya tashi aure sai ya auro bazawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga alaman lalle a hannun Jabir yace Jabir halan aure kai yace aure na maki Allah yace kuma ya akai baka sanar da mu ba sai manzon Allah ya ce to kai walima koda da akuya ce mana ka samu wani abu kai walima sai yace sannan kuma bazawara ce ka aura ko budurwa yace wallahi bazawara na aura ya rasulullahi sai manzon Allah ya ce mishi halla bikran tazawwajta sai ce wa sai manzon Allah ya ce mishi ina ma a ce budurwa ka aura tula'ibuha wa tula'ibuka tuda'ibuha wa tuda'ibuka kamata wasa ta maka wasa wa ila zalika sai shi ya bakin Allah mahaifina ya mutu ya bar mun kannu guda tara su waɗannan yara ne idan na ɗauko wata budurwa ita ma yarinya irinsu kaga aiki ya ƙaru mu na tashi daga matsayin mai kula da nawa da tara na kuma guda goma tilka asharatun kamila sai ga kenan gwanda ya ɗauko bazawara wadda ta san gwagwarmaya na rayuwa yawwa ita sai ta kula da tarbiyyar waɗannan yara to wannan shine kenan an togace waɗanda aka binne a hilin yaki malice wala yajuzu dafnu baya halatta mas'ala ta 192 baya halatta a binne gawa fil ahwalil atiyati illa li darurati ba a binne su ba a cikin halaye wanda za a ambata a nan gaba illa li daruratin sai dai in a cikin hali na larura amma lokuta ne wanda ba a binne gawa a cikin su malice na farko daga ciki addafnu fil awqati thalatha a binne mamace a cikin lokuta guda uku yace li hadisi uqba ibn amir al mutaqaddim saboda hadisin uqba ibn amir wanda hadisin ya riga ya gabata a baya yake ta bi lafzi da lafazin thalathu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب طوانا حديث من كان تاشع بها مالكي تيوى منزل صلى الله عليه وسلم يتي حديث عقبة ابن عامر lokuta guda uku ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hana mu an nusalli fihinna akan mu yi sallah a cikin su sallah ta yau da gobe nafila ce ko farilla ce ba a son sallah a wannan lokuta guda uku sannan kuma doriya akan haka au naqbura fihinna mautana ko kuma mu binne waɗanda suka mutu a cikin mu waɗannan lokuta guda uku sune kamar haka hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan a lokacin da rana ta dago gadan-gadan ta dago za ta hutu to ba za a binne gawa ba a lokacin ta yi janna tana faman hutuwa hatta tartafi'a har sai ta dan daga kadan kenan ta hutu daga cikin wannan janna hutuwa saboda illar da aka bayyana a baya cewa tana hutuwa tsakanin kahonin shedan su ko masu bautar rana da masu bautawa shedan a lokacin suke yi wa ranan sujada yana kare musarafa da kai kuma mai bautawa Allah kana sujada a wannan lokaci na farko kenan lokacin hudowar rana wa hina yaqumu qa'imu zahir sannan kuma da lokacin da inuwa take tsayawa cak a tsakiyar sama yace hatta tamila shamsu har sai rana ta karkata ta kalli bangaren yamma kadan yanda inuwa zai dan bado bangaren gabas kadan wannan shi ne lokaci na biyu kenan an ta tsaya tsakiyar sama ba za a yi sallah ba sai ta dan gitta kadan sannan kuma lokaci na uku wannan yake cewa hina tadayyafu ash-shamsu lil-ghurub a lokacin da rana ta kai zuwa ga fadawa ba za a binne ba hatta taghrub har sai ranar ta fada to waɗannan lokuta guda uku kaga manzalla ya hana su su yi sallah a ciki sannan kuma ya hana su su binne gawa a wannan lokaci to kaga kenan anan ma'anar maganar da malai ambata ta hutu baya halatta binne gawa a wasu lokuta ga sanan lokaci na harko lokacin da rana take hudowa lokaci na biyu a lokacin da take tsakiyar sama lokaci na uku kuma a lokacin da taje fadawa har sai ta fada a lokacin hutowa har sai ta hutu a lokacin da ta tsaya tsakiyar sama sai ta karkata malaka wal hadithu zahiru dilalati ala ma zakarna yace wannan hadisin ma'anar shi karara take akan abin da muka ambata abu ne wanda yake karara ba wani koyuwa da yi kenan abu ne wanda yake bai boye ba zahirud dilala kenan bayanin shi karara yake a hili yake yace alama zakarna aka abin da muka ambata wa qad dhahaba ila zalika ibn hazm fi al muhalla malaka al allama ibn al hazm al andalusi abu muhammad shi ma yata zuwa ga wannan magana da aka ambata anan sau a cikin littafin shi al muhalla sannan wa ghayruhu da wasu ibn hazm min al-ulama ina daga cikin malumai sai malike ta yanzu bayan ya kare wannan magana sai ce wa min at-ta'wilat al-ba'idati bal al-batila qawlu ba'dihim malike iya daga cikin tawili mai nisa bal baridai al-batila tawili ne ko tarjuma ce ko sharhi ne wanda yake ba daidai ba qawlu ba'dihim fadar wasu daga cikin malumai qawluhu sallallahu alaihi wasallam inda manzalla yake ce an naqbura uqba yake ce manzalla ya hana mu an naqbura ko kaga naqbura akan shine muhimmi binnewa suka ce ai ma'anar shi wai nusalliya mi sallah manzalla ya hana shi ta ya hana abun ne su kuma suka ce an hana ai sallar gawa a lokacin malici qala abul hasan as-sindi wala yakhfa annahu ma'na ma'nan ba'idun yace baya boyuwa cewa ma'anar wannan abun da aka hodi na ce naqbura suka ce nusalliya ne yace ma'ana shi war tana tahiya nesa sosai yace wala yansaqu ilayhi dhihnu min lafzi alhadith sannan kuma a cikin lafazin hadisin hankalin mutum bai kaiwa zuwa ga abin da su suka ambata qala ba'dhum wasu suke cewa yuqalu yake cewa suke cewa qabarahu idha dafanahu qabarahu idha dafanahu shi a cikin hadisin lafazin da yazo an naqbura to binnewa aka ce yana ma'anar sallah bai da ma'anar sallah shi ne yace kamar yadda mutum zai ce qabarahu ya kabarantar da shi mana ya sa shi cikin kabari idza dafanahu idan ya binne shi yace wala yuqalu ba za a fadi cewa ba qabarahu idza salla alaihi a larabci ba za a ce ba fulanu fulan qabara fulanan wani ya sanya wani kabari ko ya binne shi a zo a ce a ba binne ake nihi ba sallah ce ya mishi yana dauka wannan ma'ana baya dauka shine mala yace wala yuqalu qabarahu idza salla alaihi mala yace wal aqrab magana mafi kusa anna al haditha cewa shi wannan hadisi yamilu ila qawli ahmad wa ghayrihi yana karkatuwa zuwa ga maganar al imam ahmad da shi da wasu daga cikin malamai anna dafna cewa binne gawa makruhun an kyamata haka an ki fi hadhihi al awqat a wadannan lokuta guda uku qultu mal al albani yake cewa nace wa qad radda zalika at ta'wila al imam an nawawi aidan yace wannan tawili da aka aka ambata a nan wai ana nihin sallah ne ba ana nihin binnewa ba kun gane kenan aka riga aka mata sallah kahin wannan lokaci kenan koda lokacin wannan yazo babu lahi za a iya binne ta musali ko kun fahimci abin da maliki so yace yanzu misali sallah a ce rana tana zawwa dab da fadawa misali karhi 6 na marece da minti 30 yanzu wannan gawan sai aka mata sallah a karhi 6 daidai karhi 6 daidai yanayin rana ya kamata ai sallah ko bai kamata ba ya kamata ai sallah saboda bata kai zuwa ga fada ba yawa to yanzu tunda an yi sallah an doki gawa an zo makwantai kuma tana dab da ta fada kun gane sai suka ce to babu laihi za a binne shi me yasa suka ce hadisin Uqbatu ibn Amir da yake cewa naqburu ma'anan shi nusalli ne to ita kuma sallah an rige an yi ta a lokacin da ya kamata kenan su dan binnewa kenan rana ta zo fada ko ba ta zo fada ba mu ba romo a tunanin su to shine malaki yake cewa wannan tawili ne wanda yake ya ta yi nesa kuma bayan da za a faɗi wannan maganar cewa a ce lafazin hadisi ya zo akan naqbur wani ya zo ya ce a ma'anan shi nusalli ne eh shine abin da malaki yake cewa malaki qala qala ba'dhum qultu albani yake cewa nace وقد رد ذلك التاويل الامام النووي ايضا yace wannan tawilin da suka yi na cewa abinda ake nihi da naqbura ma'anahu nusalliya yace ai al-imam an-nawawi ma yayi tawilin ya mayar da wannan tawilin asmana ya musu raddi yace a cikin haka yace walakinahu fi sabili dhalika amma kuma shi ma imam an-nawawi akan wannan hanyar ta yi musu raddi waqa fi ta'wil akhar shi ma sai fada cikin wani tawili halon da ba subhanallah inda wannan yake daga shi yayi yace to shi ma imam an-nawawi wajen ya musu raddi yana tahiya shi ma akan hanya sai fada cikin wani abu da ba yace waqa fi ta'wil akhar sai ce yushbihu hadha wanda yake kamanceceniya da wadanda yake ma raddin yace wadda'a da'wa da'wa ghayra thabita yayi da awan wani abu wani abun da yake ba tabbacecce ba miye da awar da imam an-nawawi yayi mal yace maganan tazo a cikin littafin sharhin da yayi ma sahihu muslim imam an-nawawi yake cewa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suke cewa innal murada abinda ake nihi da bil qabri cewa naqbura suka je ce salatul janaza yace wasu malamai sun ce abinda ake nihi da alqabr anan shine salatul janaza sallar gawa sai shi imam an-nawawi yace wa hadha da'ifun wannan magana ce mai rauni kene yayi mi yayi raddi ga wadancan da suka ce abinda ake nihi da naqbura nusalli ne yayi raddi gare su sai ce li anna salatal janazati la tukrahu fi hadha alwaqti bil ijma sai imam an-nawawi yace ai saboda ita sallar gawa ba a kyamatar da yin ta ba a waɗannan lokutan guda uku da suka zo a cikin hadisi Uqba ibn Amir yace bil ijma'i da ijma'in malamai yanzu wannan kuskure ne anan imam an-nawawi wada cewa za a yi sallah a lokutan nan guda uku kuma an yi ijma'i kaga ya musu raddi go raddi ya musu akan cewa a maganan cewa naqbura a dauke shi da ma'anar salatul janaza wannan ba haka nan bane ba to nan ya musu raddi ya kare shine mallal albani yace bayan ya musu raddi kuma shi ma sai ya fada cikin wani matsala wace matsala ce ya fada yace li anna salatul janazati la tukrahu fi hadhal waqti bil ijma yace ai sallar gawa ba a kyamatar da yin ta ba a waɗannan lokutan guda uku bil ijma'i da ijma'in malamai sai yace fala yajuzu تفسير الحديث بما يخالف الإجماع. شيء ما منو يجتيع قبل شيء بايع على تعيد تفسير حديث عقبة ابن أمير ده أبندي كسب أو إجماع معلمي. كنا إجماع ياته أكن شامي. سلم ما ين سلم أون لوكا تبى مكروه يبني با. أدرى لوكا تبى نكما أمام أنا نقبورا بيت وكما أنا صلاة الجنازة. Shin abin da yake cewa yace bali sawabu bari dai maganar take daidai anna ma'anahu cewa ma'anar hadisin ta'ammudu ta'khiri dafani fi hadhihi al-awqat Imam an-Nawawi yake cewa yace ta'ammudu shine kaman ganganci sakaki na ta'khiri dafni a jinkirta binne gawa ila hadhihi al-awqat zuwa ga waɗannan lokutan shine abin da hadisi yake magana akai yace kama yukrahu kaman da aka ki ta'ammudu ta'khiri al-'asr ila sfirari ash-shamsi bila udrin kaman da aka karhanta gangancin jinkirta sallal asr zuwa jan da rana za ta fada kage misali kawai kan miƙe kafan kai din sallal asr sai tana tabda ta fada kace ai aka ce an ka samu ruku'i dai ma kafin fado rana ka samu sallal asr kage wannan ai maka ruhi ne bi mana an ki wannan to yace kaman irin shine abinda hadisi yake magana akai yace bila uzrin yace fa amma idha waqa'a ad-dafn fi hadhihi al-awqat bila ta'ammud amma in aka zo aka binne wannan gawa a cikin waɗannan lokuta guda uku gaba daya yace bila ta'ammud ba tare da wani ganganci ko sakaki ba mal yace fala yukrahu ba a kiyamaci hakakin ba hakakin daidai ne to wannan magana wace ce Imam an-Nawawi go qultu al-Albani yake cewa naci wa hadha ta'wilun la dalila alayhi shi ma maganar da Imam an-Nawawi yake akan cewa ai in sakaki ne to wannan lokacin da ake cewa makruhi ne amma in ba sakaki bane ba babu laifi akan haka sannan kuma maganar da ya tawari mallai yace Albani yake cewa wa hadha ta'wilun la dalila alayhi shi ma tawilin da Imam an-Nawawi anan bai da wani dalili akai kawai magana ce haka yace wal hadithu mutlaqun yace hadisin nan kuma magana ce a sake wanda yashmalu almutaammid wa ghayruhu ya shahi wanda ya bari da sakaki da wanda ba da sakakin bane ba gaba ɗayan su an karhanta binne mutum a irin waɗannan lokutan guda uku kawai shine abin da hadisi yake magana kai kaga a cikin hadisin Uqbatu ibn Amir da makaranta ai ba abin da yake nuni cewa inda gangam ne ko ba gangam bane ba babu wannan yawa to shi ko Imam an-Nawawi da yazo ya rarraba abubuwan shi Albani yake cewa shi ma babu wani dalilin da yake nuna akan abin da ya faɗi wannan shine usulubi na tattaunawa da malamai zaka ga suna yi tsakanin su Albani yake cewa fal haqqu magana ta gaskiya adamu jawazi dafni walau li ghairi muta'ammid baya halatta rishin halattan binne gawa koda ba da sakaki aka bar shi ba bi mana koda yanayin ne bada to dai wannan binne shi a wannan lokacin kawai makruhi ne yace faman adrakathu fiha falyatarayyath hatta yakhruja waqtul karahat to yanzu gawa ta a misali an zo za a binne gawa sai aka zo tsakiyar rana ko kuma dab da hudowar rana ko kuma dab da haduwar rana yaya kamata a yi malike ta faman adrakatuhu duk wanda irin haka ya riske su fiha game da abin da ya shahi al'amarin gawa falyatarayyath sai ya dan jinkirta kadan hatta yakhruja waqtul karahati har sai lokacin da aka kyamatar ya huta duka minti nawa ne minti kadan ne minti kadan ne daga hudo wanta zuwa inda za ta dan huta daga cikin jajjajen nan haka an ta fada shi ma lokaci kadan ne haka lokacin tsakiyar sama shi ma lokaci kadan ne kenan falyatarayyath kenan dan jinkirta kadan hatta yakhruja waqtul karahati mal yace wa amma wannan kaga ya mushi magana kenan akan raddin magana shi da yace cewa in ba ai sakaki ba to anan laihi yake in aka yi sakaki anan laihi yake an ba sakaki bane kuma babu laihi ya mushi raddi akan wannan magana ko saboda a cikin hadisin ba abin da yake nuni akan wannan magana yanzu sai magana shi ta biyu da Imam An-Nawawi da yake cewa yin sallah gagawa ba a karhanta shi ba a cikin waɗannan lokutan guda uku da ijma'in malamai ga magana albani akan wannan magana tashi malace wa ammadi'uhu anna salatul janazati la tukrahu fi mithli hadhihi al-awqat bil ijma' amma da awarda shi malam Nawawi yayi akan cewa sallar gawa ba karhanta ta ba a irin waɗannan lokutan kuma bil ijma'i da ijma'in malamai malace fa wahamul minhu rahmatullahi alayhi yace ruɗi ne malam ya samu kuma ya kaman waham kaman rafkana kamar ya rafkana ne ya faɗi wannan maganar sai malai ya ce rahmatullahi alaihi rahmar Allah ya kai zuwa ga kabarin al-Imam An-Nawawi saboda ba da son zuciya bane ya faɗi abinda ya bayyana a gare shi ne gurgurdun fahimtar da yima hadisin duk da kaga ana raddi ne yake mishi to amma bai zo ba da wani lafazin da yake nuna kyama ga malam a bal inna ma cewa magana ce ta ilimi idan na idan ma wani magana ta ilimi magana war take ba ta daidai ba akwai abin da yake warware ta sai a zo a warware ta saboda faman dalilin da za a bauta wa Allah subhanahu wataala lahiyayyen dalili shine yake tayar akan shi ba magana ta a tun da malam wani hudi kawai shikenan kaga inda magana wannan ne da Imam Al-Mala Albani bai kai matakin da zai ma Imam An-Nawawi wannan ba zai yardi akan shi ba ko kuma zai magana akan magana Imam An-Nawawi to amma magana ce ta ina dalili yake malace fa wahamun minhu rahmatullahi alayhi yace fal mas'alatu khilafiyatu mas'ala ce wadda akwai sabani na cewa anna salatal janazati sallar gawa ana yi ko ba a yi a wannan lokutan guda uku yace mas'ala ce ma wadda akwai sabanin malumai akai to amma kace kaza an yi ijma'i akan shi me ijma'i an hadu gaba ɗaya kowa yayi magana misali a ce masallacin da mun yi ijma'i akan abu kaza kenan ba sabani to amma an samu wani ya ce sabanin abin da shi Imam An-Nawawi ya faɗi kenan babu zancen ijma'i malace was-sawabu magana fa mafi daidai dubi zuwa ga hadisin Uqba ibn Amir yace fiha al-karahatu khilaf al-ijma'il mas'ul yace gaskiya akwai karhanta yin sallah a waɗannan lokuta guda uku gagawa yace khilaf al-ijma'i sabanin ijma'in da shi malam Nawawi ya kawo al-maz'um wanda ya raya cewa an yi ijma'i al-hali ba a yi ijma'in ba مالك وقد سبق بيان ذلك في المسألة التاسعة والثمانين تعليقا عليها في الصفحة المائة ثلاثين بعد المائة توانا السوني شيني أبو نهر كودة مالي أمبا تامان أنا كينان لو كتن أكا كامتر دبني غاوة دكا تكينسو أكوي هودو ورانا تانا تسكيا سنوكم ألوكا تند تزو هاداوة لوكا تنغبا مالك في الليل أتكين دلي a cikin dare anan ma an karhanta bi mana an kyamaci binne gawa in ba tare da wata larura ba misali akwai larura wanda yake tilasta cewa sai an yaushe min qabil hada kamar da bayanin malam zai kashi anan malace li hadisi jabir ibn abdullah anna nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min ashabihi kasa moja safa ta 176 مالك تحسبوا الحديث جابر الله قال الرأجريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيا منزل الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبر فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك أخرجه مسلم وغيره malaika ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Jabir yace lalle an ambaci wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin qubida an amshiran shi mana ya mutu fakuffina sai sahabbai suka sa shi cikin likafani fi kafanin a cikin wani likafari ghaira da'idin ba likafani wanda yake mai tsawo ko kuma kace isheshe wa ubira sannan kuma aka binne shi laylan aka binne shi daddare yanzu da aka ambata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa ai an binne wani kaza 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 fa zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsawatar akan mi an yuqbara ar-rajulu bil layl aka abinne mutun daddare kenan kaga daga cikin lokutan kenan akwai mi akwai dare anan yace hatta yusalla alayhi hasi an yi salla a gare shi muji hadisi nan da ke na Jabir manzo Allah yace yayi tsawatarwa cewa kar abinne mutun daddare hasi an yi salla a gare shi kenan in an yi salla a gare shi ya halatta abinne to shi karin bayan duka zai zo anan mallan ya meki kafa sosai akan wannan wajen yace illa an yu qarra insanu ila zalika sannan kuma abu na biyu sai in idza qarra insanu dole ya zama tilas ga mutun a aikata mushi haka din to babu lai sai a mushi haka nan abin da shi da dare kenan ko tilas ko kuma har sai an yi sallah a gare shi wadannan abubuwan guda biyu illa na manzo Allah hanbata guda biyu hatta yusalla alaihi illa an yaqarra insanun ila zalika sai dai ya zama tilas ga mutun a aikata haka din gare shi sai aikata a gare shi amma ba shi ba abin da mutun daddare ba la ta akhrajahu muslim wa ghayruhu wa qad sabaqa fil mas'alati al-khamisa wa 30 fi safhati al-sadisa wal-50 wal hadithu zahiru dilalati ala ma dhakarna ma la yace hadisin nan zahiru dilala bimana abinda yake nuni akan shi a bayyane yake ala ma zakarna akan abinda muka ambata na cewa karhanta binne mutun daddare duk wanda ya karanta hadisin zai ga haka a ciki sai yake cewa wa huwa madhhabu ahmad rahimahullahu fi riwayatin anhu zakaraha fil insaf qala la yaf'aluhu illa li daruratin baza aikata binne mutun ba a cikin dare illa li daruratin face sai inda darura aka haka zamu je mu ji kamar wasu irin darura suke iya sa abun da mutun da dare malace wa fi ukhra anhu yukrahu a wata riwaya kuma daga Imam Ahmad yace an karhanta mana an kyamatar da ce abun da mutun da dare qultu mal albani yake cewa wal awwal aqrabu li zahiri qawlihi zajara wal awwal amma magana ta harko aqrabu ita ce mafi kusa da daidai li zahiri qawlihi game da abinda ya huto zahiri a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Jabir yake cewa da aka ambata wa manzon Allah wannan mutumin zajara manzon Allah ya kyamatar ko kuma ya me ake kira ya kausa magana akai to me ma'anan wal awwal aqrabu ai wal awwal magana ta harko a cikin maganganun al-Imam Ahmad ita ce mafi dacewa da zahirin hadisin maganar ta harko yace la yaf'aluhu illa li daruratin baza binne mutum ba sai dai a cikin hali na darura to ita kuma li darurati ahkamuha ita larura tana da hukunce nata masu zaman kansu za ga wani abu wanda yake haramun ne ma addinance amma a cikin halin darura ya halatta ga wani a wannan yanayin da ya tsinci kanshi a ciki kenan ba karanta bane Imam Ahmad yayi kenan abinda yake bayyana zahirin hadisin kenan shi ma ya ce ba a yi sai dai a cikin hali wanda yake na darura wanda kuma manzo Allah ya ambata cewa illa an yattara insanu ila zalika sai in ya zaman to tilas malike cewa fa innahu ablagu fi an-nahy saboda kalimatu zajara tsawatarwa ta kai makura akan hana abu yanzu misali mutum yazo ya ce wani kakkai kaza ko kuma daga yau kaza 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 an hana yanzu ana cikin tahiyya na rayuwa hallo sai aka sai wani zo aka ta wannan abu sai misali aka zo aka kausasa magana aka ce wai kazan nan ba an ce kaza ka kare shi ba kaga wannan halin na biyu ya da bambanci da wancan halin na mi na hari wani lokaci za ka ga an hana abu amma sai a tsammana halin kamar wani sama sama ne idan aka zo aka aikata sai aka ga kai martanin da aka mayar ba karami bane ba ce kai wani abun nan ba son shi to shine malaka ce anan kalima ta zajara fa innahu ablagu fi nahyi min lafazi naha, kenan yahi kaiwa makura sama da ace an hana, ya tsawatar akan kaza yahi kace ya hana kaza, kace ai misali baba ya tsawatar akan abu kaza, yahi kaiwa makura akan hani sama da azo ace ai baba ya ce ka ai kaza ko ya hana kaza. Malaci alladhi yumkinu hamluhu ala karaha, idan kace naha to ana iya dokar shi akan ce an kyamata ne, bana ba hani ban irin wancan. Yace ala anna al asl fihi at tahrim, amma asali akan mas'alar shine haramun ne, shi yasa manzon Allah zajara, manzon Allah ya tsawatar yace wala sarifa lahu ila al karaha. Malaci albani yake cewa ba wani abin da yake iya dokan wannan ma'anar ya kaita zuwa ga cewa wai makaruhi ne, ba haramta bane akai, a hana ne ko akai, an hana kawai sai dai inda hali na darura, ita kuma darura da ta da hukuncin hukuncanta. Sai yanzu malam zai ka abubuwa guda biyu da ambata da zo, malam yake cewa lakin yushkil ala ma zakarna qawluhu fil hadisi hatta yusalla alayhi, yace abinda zai iya dan sa a samu dan rikitarwa ala ma zakarna game da abinda muka ambata na cewa yin sallah ga gawa, afwan binne gawa da daddare, yi mata yin binne ta nan da daddare, imana kawai ba a so in ba a cikin hali na darura ba. Malaka ce abinda zai kawo rikitaswa akan wannan magana tamu da muka ambata, abinda yazo a cikin hadisi da manzon Allah yake cewa hatta yusalla alaihi, har sai an yi sallah ga wannan gawar. Malaka ce fa innahu yadullu bi zahirihi aidan, yace zahirin hadisi in ka duba yana nuni ne akan ala jawazi dafni laylan ba'da salati, yace yana nuni akan cha yo ai babu lahi kenan, ana iya binne gawa da daddare amma da sharadin in an mata sallah, ko tunda manzon Allah ya ce karku binne gawan ku da daddare har sai an yi sallah a gare ta, to ku yi sallah fa kenan, hani yayi mi hani ya tashi daga aiki, to shine malam albani yake cha wannan zai iya kawowa rikitaswa, saboda yana nuni akan cewa kenan fa innahu yadullu bi zahiri, bayanin hadisin kararan shi yana bayani akan ala jawazi dafani, babu laihi za iya binnewa lailan daddare amma da sharadin ba'da salati, bayan an yi sallah ga gawar. Malice li annaha hiya alghayatu min an-nahy, saboda rishin yin sallah shine makuran abin da yasa aka ce an hana, to fa iza hasalat, idan wannan sallah ta samu irtafa an-nahy, kenan wannan halin yayi ne, ya tashi daga aiki. Malice lakin yaridu alaihi qawluhu, abinda zai biyo bayan wannan magana kenan, kaga iskalin harko ko sana iskalin nabi malike ta illa an yaqarra insanun ila zalika, sai in ya zamanto tilasa akan aikata haka, to wannan shi ba ana iya binnewa da dare. Malice fa in nasmal ishara, yake cewa suna na nuni fihi a cikin wannan hadisi, ya'udu ilal manhiyyi anhu, yana komawa zuwa ga abinda akai hani akan shi, abinda akai hani na akan shi kuma, wa huwa addafnu laylan, shine binnewa da dare, li asbabin kathiratin, saboda sababa da yawa, kama sa yati kamar yanda zai zo. Malice an ibn hazmin, walakinna la natasawwaru fi wajhin min alwujuh an yattaru li dafnihi duna an yusalla alayhi, to na iskali guda biyu zo, iskali na harko hatta yusalla alayhi, iskali na biyu kuma illa an yattara insan ila zalika. Malike cewa walakinna mu la natasawwaru, ba ma ba zai zo mana akai ba, fi wajhin ta kowace huska min alwujuh, na daga cikin huskoki, cewa an yattaru li dafnihi, wai cha sahabbai sun ya zama tilas a gare su suka binne wannan mutumin duna an yusallu alaihi, ba tare da sun yi sallah ba, kaga wannan abu ai ba zai zo sama kan ba, cewa wai sun binne shi ba su mushi sallah ba, wannan zai wahala a fahimta ka. Yace wa mimma yaziduhu bu'dan, yace kuma daga cikin abin da zai kara ma wannan fahimtar ma nisa, na cewa wai sun binne shi ba su mushi sallah ba, anna hadha al-ma'na yaj'alu qaid, wannan ma'anan ta sanya qaidi, bi ma'ana taqaitawa akan al-layl, akan dare kadai, kenan da rana ana iya binne shi ba mushi sallah ba, a kun gane kamar ma da yace abu na farko ba za mu yi tunanin cewa ba sahabbai sun zo suma sun binne wani ba su mushi sallah ba abu na farko wannan ba zai zo akan mu ba sannan kuma abu na biyu da aka kayyade abin da cewa kar ku binne mamatanku daddare har sai kun musu sallah in kuka ce to in an yi sallah iskal in ya tahi kenan yana nuni akan cewa inda ranar ba a yi sallah ba a'a ko kenan wannan fahimtar na cewa in aka yi sallah shikenan wannan halin ya gusa wannan magana a barta abin da malai yake so ya ce mana kenan musali ko kun gane kenan magana ta cewa a in aka mata sallan daddare to babu lahi abin ne ta malai ce wannan magana babu ita me yasa saboda abu na harko dai mun san sahabbai ba lokaci bane suka rasa nasu mushi sallah tabbas sun mushi sallah amma kuma sallah ya hana ta ka abin ne daddare sannan kuma abu na biyu an kayyade abun wa mimma yaziduhu bu'dan anna hadha al-ma'na yaj'alu qaid yace al-layl yace cewa adimal fa'ida idan kace a daddare ne kai za mu yi sallah inda ranar ba mu yi sallah ba yace wannan qaidin da aka sa kenan bai da wani fa'ida eh yace iz ad-dafnu qabla as-salati saboda za a fahimci cewa kenan za a binne kafin a mushi sallah malai ce kama la yajuzu laylan kamar yadda bai halatta ba a binne shi daddare ba a mushi sallah ba fa kadhalika la yajuzu naharan haka a cikin yini ma baya halatta a binne shi ba a mushi sallah kenan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kar ku binne dan uwanku daddare har sai kun mushi sallah kenan kawai ana nihin ne kar ku binne shi daddare ba sai za ku a to shi kenan tunda mun mushi sallah ya kan da rana ma sai a ce kenan kar ku binne shi daddare rana har sai kun mushi me kai wannan ba ma sai an faɗi ba ai to shine malai yake cewa abun adimal fa'ida kamar in aka fahimci haka to abun bai da wani fa'ida dan haka addafnu kenan za a binnewa ana yin shi ne sai an yi sallah to kwanye su sai a zo a binne yace kama la yajuzu laylan kamar yanda baya halatta a binne shi da dare ba a mushi sallah ba haka da rana ma baya halatta a binne shi ba a mushi sallah ba malai yace fa in jaza laylan in ya halatta daddare li daruratin saboda wata larura jaza naharan ai a cikin wuni ma haka yin ya halatta yace bi suratin qawiyatin illa idha rajjahna mastazharnahu awwalan min adami jawazi dafni laylan mal yace wa bayanu zalika anan mal albani yake cewa kenan yanda kar mu fahimci cewa da aka ce sai an mushi sallah yana nuni akan in aka yi sallah sallan daddare ya halatta abin ne shi a kawai hani ne manzon Allah akan abin ne gawar daddare magana kin ta gane sai a cikin hali na darura sai a cikin hali na darura sai malai yake cewa sannan yake cewa la shakka annal fa'idata ba makawa babu shakka akan cewa fa'ida la tazharu bi suratin qawiyatin ba ta bayyana da huska mai ƙarfi yanda za a iya gamsuwa na cewa in aka mushi sallah to ya halatta abin ne shi daddare kenan manzon Allah kawai yana magana ne akan hali malai ce illa sai dai idza rajjahna in muka rinjayar da mastazharnahu awwalan abinda muka bayyana karara daga farko me muka bayyana min adami jawazi dafni laylan na cewa baya halatta abin ne gawa daddare kawai mu tsaya ana amma maganar mu yi tawilin cewa dan manzon Allah ya ce sai an mata sallah mu ce akai sallah abin ne malai ce wannan kenan wannan wani abu ne wanda yake adimal fa'ida saboda in haka ne kenan da ranar ma kamata a faɗi haka nan ai da ranar ma ba binne ta bake ba mata sallah ba dole an mata sallah tukun za a binne ta to shine yace awwalan min adami jawazi ad-dafn laylan yake cewa bayanu zalika malai yace bayanin haka kuma gashi kamar haka anna ad-dafna bil layl aiwa fil layl cewa binne gawa da daddare yace mazinnatu qillatil musallina ala al-mayyit akwai dalili mai ƙarfi da yake nuni akan ƙarancin waɗanda za su yi sallah ga gawar kenan albani yayi mi mawqifin shi ne kawai ka abinne ta daddare in ku aka binne ta daddare to sai da larura amma tawilin da waɗancan suka dora ba zai hau anan ba eh saboda bayan da za a yi kawai hau ba zai hau ba yace sannan kuma bayanin da za mu yi akan hana binne wanda aka yi daddare yana yi wa manzon Allah ya hana ne saboda anna dafna bil layl fil layl binnewa da daddare mazinnatu qillatil musallina al mayyit wana za a samu karancin masu sallah gagawa to kaga addinance kuma ana son mutane su yi me su yi yawa wajen yi masallah gawa daka fa naha anid dafni laylan sai manzo Allah yayi hani akan kar abunni daddare hatta yusalla alaihi naharan har sai an yi salla ga wannan gawar dara da sahi mi yasa saboda li annan nasa fi nahari anshaqu fi salati alaihi idan da sahiya ne da rana ne mutane sun yi samu kuzari nashadi na su yi salla ga gawa sama da yanzu sai kashi gidan kuna makamancin wannan a ce ma kuto ai salla gawa haka ba kwa zai mutu ba eh wani gaskiya ba zai mutu ba saboda asalin mu gawa mu tsoron tana ba ake anan zai yawa daga samu tana yana tsoron gawa to malaki sai saboda sallar a gare ta da rana kenan an sha yahi an hi samu mutane sun yi kuzari na su yi salla malaki wa bidhalika da haka tahsulul katharatu min almusallina alayhi za a samu masu salla da yawa akan shi da rana yace hadhihi alkasratu allati hiya min maqasid alshari'ati wa arja liqabuli shafa'atihim fil mayyit kama sabaqa bayanuhu fil mas'alati as-salisa wa as-sittina fi safati as-sadisati wa at-tis'in maliki tuwa bidhalika ahaka tahsulul kasara za a samu mutane da yawa min almusallina alayhi daga cikin za su mushi salla yace hadhihi alkasra wannan yawan mutanen kuma da za a samu wajen yi wa wannan gawar salla hiya allati aw allati hiya min maqasid alshari'a wanda wannan iya daga cikin manuhohin addinin musulunci wa arja sannan kuma shine mafi samun kaunata ko kwadayi li qabuli shafa'atihim fil mayyit akan Allah ya amshi Allah ya ba su ceton wannan mutumin da suka ma sallah mazalla ce in mutum ya mutu aka samu masu tauhidi mutum nawa 40 aka samu mutane masu tauhidi zalla 40 suka tsaya bayan ka suka maka sallah to kai ariba kake sannan kuma ana so sahun sallah ya zamanto ya kai kasa da nawa kai kasa da uku eh kai kasa da uku ko da a ce mutane ɗan kaɗan ne kai wanda makaranta a nan ko a rarraba su saboda an rarraba mutane guda bakwai ya zamanto sau uku saboda haka in yahi kenan iya daga cikin manhohin addinin musulunci a samu mutane da yawa sannan saboda wannan shi yake bayuwa zuwa ga sa rai na Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ceton wannan gawa ga waɗanda suke sallah a gare ta kama sabaka bayanuhu malaka ka banda bayanin ya riga ya gabata fil mas'alati a mas'ala da ta wuce ta 63 a page ta 196 to kaga wannan shine ta'lil ga na harko da malin ne kenan kawai abu la'alla zai iya abin da ya hana sai a mazalla ya hana saboda ba a samu yawan masallata ba malaka qala an-nawawi fi sharh muslim imam an-nawawi yake hada a cikin littafin sharh mustarh al-sharh da littafin muslim sai muslim yace wa amma an-nahyu 'anil qabri laylan hani da akai aka abunda mutun daddare hatta yusalla alayhi hasa ya mushi salla fa qila anti sababuhu sababin haka anna dafna naharan cewa binne mutun da rana yahduruhu kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane za su samu daman da za su so wa yusalluna alayhi kuma za su yi mushi za su yi salla a gare shi kuma su yi ta mushi addu'o'i ta wannan ba karamin alheri bane ba wala yahduruhu fil layli illa afradun amma inda daddare ne ba kowa zai zo sai da dukkan mutane wa qila sannan kuma halitta ta'lil da aka yi na biyu la'alla zai iya zama to abin da yasa manzon Allah ya faɗi haka li'annahum kanu yaf'aluna zalika yake cewa liradaatil kafan suna yin sallah ga gawa daddare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka liradaati al kafan saboda lalacewar kafan kaga Mus'ab ibn Umair yaro ne wanda mahaifin shi tana da kuɗi na ƙi da ƙarawa a garin Makka lokacin da ya musulunta ta kore shi abin da ya faru da ya yi hijira ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da aka kashe shi sai gashi abin da za a mushi likahoni da shi bayyana in aka ja aka rike kan sai kahon shi su bayyana aka ja aka rike kahon kuma sai kan ya bayyana aka faɗi manzon Allah ya ce ku ja ku rike kan abin da ya bayyana na kahon kuma ku sa mushi icce ku sa ganyen itace to yana yiwa la'alla abun ne yasa wani lokaci suke yin binnewan daddare saboda liradaatil kafani saboda lalacewar likafani waɗannan mutane aka suka rayu kuma har a yau ake ambata sunansu daga an ambace su kasan sun hika amma kai ka tara complete 50 20 30 kana ta wannan kuma ba imanin naka sai a hankali amma su ga irin yanayin mutum zai mutu likafanin da za a bin su likafanin kayanka da kake sawa kayan da ke jikinka shi likafanin naka amma shi ma sai gagara tunda yanzu in kaya ne zaka sa misali dama nisfu sa'i ne kayan su rabin kwabri kaga tuni kenan daga nan abin da ya kasa shi dama bai da abin da ke da shi sannan kuma a saman ma za a iya samun takaita saboda zai tsaya ne bakin wuya kuna makamancin wannan in aka ja hallo aka ce sai an rihe kai kaga ga wani ga espace da aka bari tsakanin kai da wuya sannan kuma ga daga nan zuwa can kaga aka ce a hada shi a rihe mutum ba zai rihe shi ba haka suka rayuwa Allah nan kaga governor da complete ɗaya ne yin sallah governor ne amma complete ɗaya gare shi wanda cikakken suturan da ake iya yin sallah da ita sai matar shi ta yi sallah ya ɗauka shi ma ya sa ya fito ma mutane sallah haka suka rayu kuma mutane ne masu daraja masu kima har yau har gobe insha Allah malaki ce kenan lira da'atil kafani yake cewa fala ya tabayyanu fil layl haka zo aka mishi sutura da dare kaga abun ba zai bayyana ba kenan wannan bai san bai ake ciki malaki wa yu'ayyiduhu awwalul hadisi wa akhirih wannan magana kuma abun da ke karfafa shi farkon hadisin da karshen hadisin qala al-qadi iyad yake cewa al-illatani sahihatan waɗannan illolin guda biyu da aka ambata illoli ne ingantattu na cewa yi mishi sallah da dare zai sa a samu karancin mutane na cewa binne shi da dare kuma za a samu mi za a samu lillibe dukkan wani aibi na abin da ya shafi likafanin da yake da shi aw shay min qabil hadha qala yace wa zahiru anna nabi sallallahu alaihi wasallam qasadahu ma ma'an manzalla ya nuha ce su gaba daya qala wa qad qila ghayru hadha wasu musu hado su maganganu wanda ba wannan ba qultu albani yake cewa fa iza urifa anna al-illata idan aka riga aka fahimci cewa illar da ta sa manzalla ya hana sallar gawa da dare ko binne gawa da dare qillatul musallina saboda a samu karancin masu sallah shi ce ku bari har a mata sallah kenan da sai ta samu mutane da yawa wajen sallah wa khashyatu rada'ati al-kafani sannan kuma da tsoron lalacewar likafani malai yace yantuju min zalika annahu law sulliya alayhi naharan abinda za a samu sakamako akan waɗannan illan guda biyu cewa inda an mishi sallah da rana summa ta'akhkhara dafnuhu sai aka jinkirtar da binne shi li'udhrin saboda wani uzuri ila al-layl zuwa ga dare annahu la mani'a min dafnihi fihi ba abinda zai hana a binne shi da daren nan me yasa lintifa'il illati saboda gushewar illar da ta hana wa tahaqqu'ul ghayati sannan kuma an cimma manuha wa hiya kasratul musallina ita ce yawan masallata me malaki ne da wannan magana yake cewa idan aka mishi sallah da rana misali yanzu a mishi sallah wajen sattar misali ko misali dijitar ma aka mishi sallah kaga a lokacin ba a hana sallah ba ko yanzu an mishi sallah kuma mutane sun halarta sallar nan yanzu sai aka jinkirta binne shi sai bayan faduwar rana malai ce babu laifi akan haka yace annahu law sulliya inda aka mishi sallah naharan da rana summa ta'akhkhara dafnuhu sai aka jinkirta binne shi li'uzrin saboda wani uzuri ila al-layli zuwa ga dare yace annahu la mani'a min dafnihi fihi babu laifi a binne shi da dare kenan misali kaga an cimma manuhin guda biyu illa guda biyu gaba ɗaya an kore su illa ta farko kar a binne shi da dare saboda aka ce za a binne shi da dare kenan sallar da za a mishi da dare zai sa a samu karancin mutane ko to sai aka zo aka mishi sallah lokacin da mutane suna nan yanzu illa ta biyu lalacewar likafani ko kuma rashin isan shi wannan kuma illa ce ko wanda ba a so mutane su wannan ginta yauwa yanzu kuma sai a jinkirta shi zuwa da dare sai a je a binne shi da dare wannan shine abin da malaki ce yake cewa li'udhrin ila al-layl annahu la mani'a min dafnihi fihi ba laihi ana iya binne shi da tunda an mishi sallah shi tun yaushe tun lokacin akwai mutane da rana yace lintifa'i saboda wohintuwar al-illa illar da ta hana kenan yanzu babu ita wa tahaqqu'ul ghayati sannan kuma manuhar ta cika wace manuha ce ita ce kasratul musallin a samu masu sallah da yawa an samu masu sallah da yawa likafani shi iya da illa kuma an binne shi da dare shi kenan magana ta gare malaci wa alaihi akan haka fa hal yajuzu ta'akhkhuru shin ya halatta a jinkirta bi dafnil mayyiti binne gawa fin nahari an mishi sallah da rana ko da sauran rana a jinkirta shi wajen binnewa tahsilan lil ghayati al mazkura saboda a cimma wannan manufar da aka ambata a sama malace istahsana zalika as-sun'ani fi subul salam mal as-sun'ani ibn hajar al asqalani ya inganta mana ya ce babu laihi abu ne mai kyau a cikin littafin subul salam yace walastu ara zalika لأن العلة المذكورة مقيدة بالليل فلا يجوز تعديتها إلى النهار لوجود الفارق الكبير بين الظرفين يتي فإن القلة في الليل أمر طبيعي بخلاف النهار بالكثرة فالكثرة فيه هي الطبيعي ما الألبانيك يتي ولست أرى ذلك يتي نيكو بانا قهك أمسعين ولد الليلين kira abinda shi imamu sun'ani yace akan cewa ai babu laihi ana iya haka din a mushi sallah da sauran rana a jinkirta binne shi da me zuwa dare da dare sai abinne shi yace babu laihi albani yace shi kuma yana ga cewa ara zalika li anna lastu ara zalika banna ga haka kenan shi bai rada abinda imamu sun'ani ya hadi ba me yasa li anna al illata al mazkurata saboda illar da aka ambata malace muqayyadatun bil layl tana taƙaituwa ne da dare fala yajuzu ta'diyatuha ila an-nahari baya halatta ajata takai zuwa ga sahiya kuma me yasa saboda liwujudil fariqil kabiri baina zarafaini saboda akwai ana samu bambanci mai girma tsakanin abin da ya shahi dare da abin da ya shahi rana to malam zai kawo tafsil anan kuma kasancewar lokacin ya tayi kenan sai mu tsaya a daidai inda malam albani yake cewa abinda imamu sun'ani ya tahi zuwa ga cewa ya halatta babu laihi ayi sallah da sauran rana a jinkirta har zuwa marece a zo abin ne saboda akwai hadisi na makaranta a baya asri'u bil janaza a gaggauta binne gawa kaga in aka idan aka ce za a aiki da wannan abun kaga za a samu aiwa wacce hadisi shi za a tara shi daga aiki to akan shi ne shi malam albani zai yi ta'aliki anan akan maganar sun'ani wanda insha Allah ta'ala anan za mu dakata kenan sai ya zamanto mana matashiyar karatu a sati mai zuwa. Na'am. Na'am. Har wajen sallah ana samun shi. Sai a nemo ganye idan babu likkahoni kenan sai a ƙara. Sannan kuma aka je aka sa shi cikin kabari aka je aka rihe daga kan shi abin da ya yi inda likkahonin ya tsaya daga nan kuma sai a sa ganye. To amma alhamdulillah mu yanzu ai in dai ba wani hali ba aka shiga gaskiya akwai wadatuwa sosai. Yau a rihe wannan ba. A ko ganye za a sa ganye amma shi can ai ajiye ki haka za a huddo shi a mashi sallah can kuma akwai aikin ɗaukan shi da wane da sauransu.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.